wai akan kaunar ki ne idan har babu ke na kan ji komai yayi min
salama alawar zuciya
Alawar zuciya ki kaman jijiya gaba daya jiya ki zo ki sanyo ku giyar ki chakwai
habibin zuciya ki kaman jijiya
chakwai
gaba daya jiya ki zo ki sanyo ku giyar ka chakwai na soyayya ta mu chakwai
dake ne amana babu ke ya zane kina da farar aniya kina da halin tausayi Allah ga baiwar ka tsare ta da dukkan sausayi ni mai kaunar ki ne muna a tare iya wuya daram kawai sai ma da Allah Allah kawai sai ma da Allah
masoyi na ne abin da nake so kai ne tunani na ne idan da na zaba kai ne idan ba kai ba ka duk wani kasance ne da kai zan rayu zancen da nake kai dai ne a rai na kai ne ajini na kai ne a komai kai ne bazan iya in ci amana bazan iya in ci amana
yadda nake da kaunar ki ga wutan yi misalan shi
ji na yi mafarkin ka abinda kake so na yi shi
ki fada mini menene danki ina cin alwashi dadin soyayya zamu yi auren soyayya
mu ji dadin soyayya zamu yi auren soyayya
eh alawar zuciya akwai akan kaunar ki ne idan har babu ke nakan ji komai yayin min salama
alawar zuciya